Sashin Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraron abokan na aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 15 ga watan Yuni na shekarar 2022. Bayan labaran duniya, za a ji cewa akalla mutane biyu ne bayanai suka nuna sun mutu a yankin Ogoni da ke jihar Rivers, yayin da batun tsaro ya sake taɓarɓarewa a yankin. Kama kowace ranar Laraba, za a ji shirin ciwon ya mace na Aisha Ma'azu, sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Yanzu haka Rasha tana da iko da kusan kashi 80 cikin 100 na birnin Severodonetsk mai masana'antu na gabashin Ukraine, kuma ta lalata dukkan gadoji uku na fita daga birnin, a cewar gwamnan yankin Luhansk Sahi Haide a jiya Talata. Yayin da Rasha ta lalata gadojin, Haide ya yadda cewa gagarumin aikin kwashe fararen hula daga Severodonetsk yanzu ba abu bane mai yiwuwa, saboda har-haren da Rasha ke kaiwa babu ƙaƙƙautawa. Ya ce an tura dakarun Ukraine zuwa wajen birnin saboda irin manyan makaman da Rasha ke amfani da su. Sai dai Haide ya shaida kamfanin dillancin labaran AP cewa sojojin Rasha ba su tare hanyar shiga birnin ba, lamarin da ya bayyana Ukraine da damar kwashe waɗanda suka jikkata da kuma tuntuɓar sojojin Ukraine da mazauna yankin. Kimanin mutane 12,000 ne daga ainihin mazauna birnin 100,000 suka rage, yayin da fararen hula 500 ne suke fakewa a masana'antar sinadarai ta Azote da Rasha ke kaiwa hari. Birtaniya ta soke tashin jirginta na farko dauke da 'yan gudun hijira zuwa ƙasar Rwanda bayan hukuncin wata kotun kare haƙƙin bil'adama ta Turai, wadda ta yanke hukuncin cewa akwai hatsarin samun lahanin da ba za a iya gyarawa ba ga masu neman mafakar da abin ya shafa. Da yammacin jiya Talata ne dai aka tsara jirgin zai tashi, sai dai lauyoyin da ke tsaya masu neman mafakar sun shigar da ƙararraki ga dukkan masu neman mafakan da ke cikin jerin sunayen gwamnati don neman hana korarsu ɗaya bayan ɗaya. Sakatare harkokin wajen ƙasar Liz Truss ta faɗi a safiyar jiya Talata cewa jirgin zai tashi da yawan mutanen da ke cikinsa, amma bayan an ɗaukaka ƙara babu wanda ya rage. Matakin soke tashin jirgin jiya Talata ya zo ne bayan kwanaki uku ana ƙalubalantar matakin a kotuna, yayin da masu rajin kare haƙƙin baƙin haure da ƙungiyoyin ƙwadago ke ƙoƙarin dakatar da korar. Shugabannin cocin Ingila sun bi sahun 'yan adawa, inda suka yi kira da manufar gwamnati da ba ta kirki ba ce. Tun da farko dai, Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya taka rawar gani wajen kare shirin, inda ya ce za su ci gaba da gudanar da shirin, yana mai cewa matakin halattacciyar hanya ce ta kare rayuka da kuma daƙile gungun masu aikata laifuka da ke safarar baƙin haure ta teku cikin ƙananan kwale-kwale. Ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar rasa wasu jami'an tsaron ƙasar, sannan wasu kuma suka samu rauni a yayin ɗauki ba daɗin da ya haɗa su da 'yan ta'adda a ƙauyen Waru na jihar Talibiri a jiya Talata. To sai dai dakarun Nijar sun hallaka gwamman 'yan ta'adda tare da jikka da dama. Wakilin Musulunmu na Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Sanarwar da aka aike wa manema labarai mai ɗauke da sa hannun ministan tsaron Nijar Alkasim Indatu, ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce wasu 'yan bindiga da ke kan gwamman babura da motoci sun yi arangama da jami'an tsaron jandarman ƙauyen Warau a wajejen karfe 5:30 na Asubar Talata, lokacin da suke sintiri domin tabbatar da tsaro a ƙauyukan yankin. An shafe lokaci mai tsawo ana ɓarin wuta a tsakanin jandarmomi da waɗannan mahara kafin daga bisani isowar ɗaukin sojan ƙasa da na saman Nijar har ma da na ƙasashe aminai ya ba da damar fatattakarsu. Sanarwar ta ce jandarmomi 8 ne suka rasu, sannan wasu 33 sun ji rauni, 6 daga cikinsu abin ya yi tsanani, waɗanda aka kwantar a asibitocin birnin Yamai. Sannan an lalata motocin Toyota 5 da babbar motar dakon kaya guda, yayin da 'yan ta'adda sama da 50 suka sheƙa lahira, sai wasu masu tarin yawa da aka jikkata.
Kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. akalla mutane biyu ne bayane suka nunar sun mutu a yankin Ogoni da ke jihar Rivers, yayin da batun tsaro ya sake tabarbarewa a yankin sakamakon ta'annatin 'yan kungiyoyin asiri da masu satar mutane domin neman kudin fansa. Al'ummomin yankin dai na ci gaba da bayyana irin fargabar da suke shiga. Wakilinmu na yankin Niger Delta, Lamido Abubakar Sokoto, ya aiko mana da rahoto kan hakan.
Rashin tsaro ya sake dawowa a jihar Rivers da ke kudancin Najeriya, inda bayanai a yanzu suka nunar cewa ana samun kashe-kashe nan da can da kuma garkuwa da mutane da ta'annatin 'yan kungiyoyin asiri, musamman a yankin Ogoni. Al'ummomin yankin Ogoni da ya haɗa ƙananan hukumomi hudu na ci gaba da koka irin halin da suka shiga, ga ma abin da suke cewa.
Because of the insecurity situation, killing almost on daily basis.
Wannan yana cewa ne, sunana Dick Saroni, yace muna cikin tashin hankali a yanzu sakamakon tabarbarewar tsaro, inda muke samun bayanan kashe-kashe a nan da can. Wannan abin dai yayi kamari, kuma kashe-kashen sun zama kusan kullun a yanzu da ta'annatin 'yan kungiyoyin asiri da masu garkuwa da mutane suna cin karansu ba babbaka a yankinmu na Ogoni. Shi kuwa wani ɗan jihar ya ce,
security is very poor, there's no security. Northwest insecure, southeast insecure, out of the six the political zone, five of them are completely unsafe.
So yana cewa ne sam babu tsaro a musamman yankinmu a yanzu, kuma ina so in tabbatar maka da cewa muna cikin fargaba, musamman in ka duba a yankin arewa ta tsakiya da kudu maso kudu da kuma kudu maso gabas, kai har ma da kudu maso yamma. Kowa hannunsa a gaba, tsaro bai inganta ba. Da haka kuma na tuntubi mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Rivers, DSP Grace Orange Koko, domin jin irin matakan da suke dauka.
DSP one has already given directives to the DPO to ensure that.
Tana cewa ne rundunar 'yan sandan jihar Rivers a tsaye take wajen tabbatar da kare rayuka da dimbin dukiyoyin jama'a. Kuma ina tabbatar maka da cewar abin da ke faruwa a yankin Ogoni a yanzu, kwamishinan 'yan sandan jihar ta Rivers tuni ya bada umarni da dukkanin jami'an 'yan sanda na ƙananan hukumomi da su ɗauki matakan inganta tsaro. Tsohon shugaban rundunar sojan Najeriya, Ambasada Tukur Yusuf Burutai, ya ce sai an haɗa hannu wajen ganin an kawo ƙarshen matsalar tsaro a sassa daban-daban na Najeriya.
Ya kamata kowa da kowa ya sa hannu. An ce hannu ɗaya baya ɗaukan jinka, saboda haka ya kamata kowa da jami'an tsaro da mutanen ƙasa, ko talaka ko mai kuɗi ko basarake, dukkan su haɗa kai, kamata a samu kamar na'uran leƙar asiri da kuma ya inganta horo da jami'an tsaro gabaki ɗaya.
Matsalar tsaro dai a Najeriya matsala ce da taƙi canyewa, ko da yake dai gwamnatin tarayyar Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari ta yi nuni da cewar batun tsaro abu ne mai matuƙar muhimmanci a gare ta a yayin da take riƙe da mulki, kuma a bayyane take cewar harkokin tsaro a ƙasar ta Najeriya ya fi ɗaukar kaso mafi tsoka a kasafin kuɗin ƙasar na shekara-shekara, inda aka nunar cewa ɓangaren tsaro kaɗai na laƙume sama da triliyan ɗaya a duk shekara. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar Sokoto, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga sarfi da ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Akalla mutane bakwai ne suka mutu a rikicin baya-bayan nan da ke da nasaba da ta'addanci a arewacin Mozambique, a cewar majiyoyin cikin gidaje Talata. Kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce, mutane 10,000 ne suka tsere daga gidajensu. An kai har-har a lardin Cabo Delgado mai arzikin iskar gas, inda mayakan 'yan ta'adda suka kaddamar da har-haren da ya wuce gona da iri a shekarar 2017, lamarin da ya haifar da wata tawagar soja a yankin a shekarar ta gabata, wanda ya maido da yanayin tsaro. An fillaka wannan mutane hudu a wani ƙauye mai nisa na Northfield, kamar yadda mazauna yankin da suka firgita suka gudu suka kuma shaida wa kamfanin dillancin labaran AFP. Mutanen Natufil sun ɗauki hotuna don haka mun san hakan ya faru. Antonio Kalimuka ya shaida wa kamfanin AFP ta wayar tarho. A ranar Laraba ta gabata ne wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne sai kashe ma'aikata biyu a wata mahakan ma'adanai mallakar kasar Australia mai suna Triton Minerals, in ji kamfanin. Daga ƙarshe 'yan majalisar dokokin Amurka za su iya kawo wani kunshin bangarori biyu na tsaurara dokokin mallakar bindiga a zauren majalisar dattawan Amurka a farkon wannan makon. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan Amurka, Chuck Schumer, ya faɗa manema labarai a jiya Talata. Schumer ya ce yarjejeniyar wani abu ne da mutane da yawa suka yi imanin ba za ta yiwu ba 'yan makonnin da suka gabata, amma 'yan Democrat da ɗimbin 'yan Republican sun ce dole ne mu gwada. 'Yan jam'iyyar Democrat 10 da 'yan Republican 10 sun amince a ƙarshen mako kan tsarin yarjejeniyar da idan aka cimma matsaya za ta ba da tallafin kula da harkokin tsaro da lafiyar ƙwaƙwalwa a makarantu tare da ƙarfafa gwiwar jihohi wajen faɗa dokokin mallakar bindiga. Schumer ya lura da cewa ƙunshin zai wakilci mafi muhimmancin ƙoƙarin majalisa game da dokar mallakar bindiga tun bayan dokar Brady da aka yi, wadda ta sanya lokaci na jira har na kwanaki 5 a kan sayan bindiga shekaru 28 da suka gabata.
A gaida Sarfi Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka.
Nayi shirin bin sako na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamanninta dan dubayya ka dauki alƙalami zana in zaka iya fado ma sokokun baza na kosa ba karshen labarin da nake bam hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru 10 masoya na jira ba a gaji ba ai hakuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake dai mai nisa ban san ina zan bari na nausa ga zuciya na tafadin kada in fasa ina tabe dai karo da dan Musa yaso in dan huta ni kwana ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane ake kin yi matuwa tace akwai labarin ta mai rikitarwa idan na ji labarin da tafiyar ban yo ba
Madalla, da fatan an shakata da wannan wakar. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashirmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Sauraro, barka da hantsin wannan rana, mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Lokacin abu aka ce a yi shi, kuma bisa wannan dalili ne yasa a yau muka waiwayi wasu mata da suka tsaya takara a jam'iyya mai ci na APC daga jihohin Jigawa da Kano. Dukko da cewa mun so a ce mun gauraya da wasu matan daga wasu jam'iyyu, amma ba mu samu haɗin kai ba, wanda muke fata zuwa makon gobe za mu samu yadda muke so. Mata da dama sun yunkuro a zaben fidda gwani da aka gudanar a jihohi wanda nasararsa zai ba da ƙarfin gwiwar samun wakilcin mata yadda ake bukata a babban zaɓe mai zuwa shekara ta 2023. sai dai kuma sabanin hakan daiwa daga cikin matan sun sha kaya kamar yadda Hajiya Hassana Tukur wacce ta nemi tsayawa takarar majalisar tarayya a mazabar Kazaure a jihar Jigawa da Hajiya Maryam Kofar Mata wacce ta nemi tsayawa takara a majalisar tarayya ita ma karkashin karamar hukumar birni ta Kano suka shaida min ai sauraro lafiya Hajiya Maryam yaya mata suka kaya a zaben fadda gwani a jihohi
a wannan karo kusan shekara ta 2023 da take gabatowa wanda dukkanin yunkurin da ake yi kusan nata ne tabbas mata sun fito takarkaru da yawa a matakai daban-daban musamman ma kamar mu a nan jihar Kano kusan mu 3 zuwa 4 ne muka fito takara wanda na san daga cikin su guda biyu sun janye mu biyu mun shiga zaben fidda gwani daya ina jin a garman hukumar Kura Madobi Garin Malam sai kuma ni da nake a nan kin birnin Kano so kusan kamar abinda kowa ya sani ne cewa mafiya yawancin mata sukan samu gajeren zango a wajen takarkaru na neman kujeru a siyasance a wannan kasa ta mu duba da yadda kusan ni abubuwan da ni la'akari da shi shine mata muna da tasiri kwarai da gaske a cikin harkokin siyasa domin kashi 80% na zaɓuɓɓuka da ake yi zaki ga mata ne suke gudanarwa a iya tunani na yi na zari kwarai da gaske cewar maza sun gano cewar mata muke da rinjaye a harkokin zabe domin mata suna da tausayi sannan da wahala kaga cewar mace tana babakire da danniya akan harkokin abubuwan da ake samu na Roman demokradiya kuma duk inda ya mace take zaki ga cewa ba ta da buri ya gina nata so wannan ne ya sanya duk inda mata suka takarkaru a wannan lokaci zaki ga yawancin su ba su kai ga nasara ba
Haji Hassana menene ra'ayinki game da batun delegates
to delegates yanda kasa take da yanda yanayin rayuwa yake yanzu kowa na cikin matsi sai mai tsananin tsoron Allah zai bi doka ya tausaya wa talaka ba zan ce in wani ya musu alkhairi kar su karba ba domin mutum zaka shiga rayuwarsa tunda baka san matsin da yake ciki amma su ji tsoron Allah kada su je kudin nan ya sa su je su zabi mutum daga baya su bar talakawan mu cikin damuwa da wahala ke shida ce duk mai shiga social media ya ga duk abubuwan da suka rinka faruwa akan delegates ai ba Najeriya kadai take yin zabe ba kuma da yawa in suna kallo za su duba su ga yanda mata da maza suke da jajircewa a wata kasar talauci an sani amma ka tsaya akan ra'ayinka kamar su ma yanzu duk wani hali da talakai shiga su ne na farkon wanda suka fara kirkirar su delegates to amma yawanci mu a nan wajen karkara ilimin ma bai ishe su ba yawancin su sai a samu wanda ba su da ilimin ko na addinin ko na zamanin wasu ne da suke cikin wahala sai a nada su
na dawo gare ki Hajiya Maryam a da yawanci batun al'ada da addini yana jawo wa mata cikas wajen tsayawa takara kasancewarki mace yaya lamarin yake a wannan karan
kamar gaskiyar magana kusan a wannan lokacin bai ma yi wannan tasirin sosai ba domin ni akan kin kaina na fito takara a tsakiyar cikin kwaryar birnin jihar Kano kusan mafiya yawancin ma waɗanda suka fi bani goyon baya a zahiri da baɗini zaki ga kashi 80 ma maza ne domin matan ba su kai ga gacin da za su fito su bani ba suna jira suna dako su gana shallake matakin jama'iya kana kuma su fito su bani gudunmuwar da ake da bukata so kusan duk wanda suka zo suka dafa mun zaki ga mazan ne so magana yanzu an samu wayewar kai ba a tunanin mace ko kuma namiji musamman ma za a dubi irin matakan da ake nema misali kamar yanzu ni majalisar tarayya na nema kuma ita wannan zaure da ake zuwa na majalisa zaki ga ba guri ne da ake bambance mace ko namiji ba so magana ce kawai ta wane ne wanda zaka aika ya je ya kai maka sakon kuma idan ya karbo sakon ya sake dawowa ya kawo shi so wannan shine amfanin wannan kujera kuma da haka mutane sun gane cewa a nan gurin ba a iya bambance namiji da mace matukar an samu wanda zai iya isar da wannan sako so wannan gaskiya matsalan ni akan kin kaina ban same ta ba gaskiya mutane da yawa sun bani gudunmuwa kuma sun so a ce na samu dan suna da yakinin cewa idan na samu dama zan yi musu abin da suke tsammani
Haji Hassana
a wannan time din da muka fito gaskiya mata mun fito kuma da kokarin muga amara mana baya to amma ko sun dubi al'adunmu ne ko kuma sun fi son mazan ne su jagorance su. Gaskiya ba mu samu haɗin kan da ya kamata ba daga sama mun samu, because first lady ta kira mu, ita ma matar vice president ta kira mu tare suka zo, da kuma national women leader ta mu da ɓangaren jam'iyyar da muke sun kira mu kuma sun ba mu goyon baya. Tallafi dai ne ba mu samu ba, iya ƙarfinmu mu muka yi, ba wanda ya tallafa mana tukunna har muka kai wannan muwar da muka yi primaries. To amma saboda zuciya tana son abu, ba ma tunanin nawa muka kashe, ba ma tunanin ya zami, a'a kawai mu buƙatar mu mun shiga da wuri, amma an karya mana gwiwa tunda ba su bar mu mun kai inda muke son mu kai din ba. Domin na yi imani idan mace aka bata dama, uwa makaranta ce, tana da kishin iyaye, tana da kishin mazaje, tana da kishin ƴaƴaye, tabbas namiji ba ca ne ba sa yi ba, amma yawanci ko a cikin gida zaki ga mace ta fi sanin me ke cikin gida. So da an bari matan an dan ba mu koda wani fasantaci ne da an ga ikon Allah.
To Hajjia Maryam, har yanzu gare ki, wani tasiri yunkurin da mata suka yi ta yi a wannan shekara na neman adama da su ya taka wajen fitowar mata?
Gaskiyar magana wannan abun bai yi wani tasiri ba, domin kamar dai da nufi gaya miki tun farko shine wato demokradiyyar ba yadda ake fadata bane. Ita fadar demokradiyyar ake yi a baki amma a aikace ba a yanta, domin lokaci ya kawo mu da cewa mafiya yawanci kawai magana ce ta nune, a nuna ka a ce ana yinka ko ana sanka, matukar ba a nuna ka ba, to duk wani kwazo da kokari da kake da shi da irin soyayya da kaunar da al'umma suke maka zaki ga cewa ba ta yin tasiri a wannan lokaci. So ma'ana shine demokradiyyar da gaskiya ana kautar da ita daga kan ka'ida da tsarin da ta dauko tun asali.
Haji Hassana, mata ba su yi nasara ba, tambaya anan shine babu mata delegates ne?
Eh, to da da farko ma ai ba mata a cikin delegates, to kuma daga baya sai aka samu an ce kowane wani a sa mace biyu ne ko uku na manta cikwande ne. To amma ka san mata bare bace aka ce ba wani dogon ilimi tai ba, ba ta da wani wayewa, easily za ka juya ra'ayinta. To kuma mace ce a cikin gida, dan abinda take da shi ba wani mai zo ku gani ba, ka zo ka dan bata kuɗi, an ce kuma bare ma yawanci gwamnonin suke wa biyayya, kowa yana kare dan makamin nan da aka bashi. Amma ni an yi wannan ya faru, amma Allah ya sa gyara mana wannan abubuwa.
To Hajjia Maryam, ina batun kaso 35 cikin 100 madafin iko da na siyasa, kina ganin anya ku za a kai gaci?
Gaskiya ba za a kai ba, dalili shine saboda ba a buƙatar su a cikin tsarurrukan. Idan kika ga an ba mace dama, to wani gurbi ne da ake ganin cewar ko da ita ko ba ita ma za a iya amfana. Kamar misali idan kika dauki a jaha, in ana magana commissiononi, da inda za a ce commissioner ta women affairs, magana ce ko an san dole a sata ko ta yi ma ko ka ta yi ko da a sa mace. Haka zalika idan aka zo a federal, ana maganan minister ta women affairs, ba da za a yi namiji ya je a bashi kujeran mace. So in wannan ne kawai zaki gani, amma wani kujeru zaki ga ba za a iya daukan su a basu ba. Magana ita ce dai a baki ake fadarta, amma a aikace babu ita gaskiya, musamman ma a ce harkar zabubbuka. Idan kika duba din Najeriya gabaki daya, idan aka kasa matan da suka samu dama a wannan shallake matakin jam'iyya, ina tabbatar miki da kyar zaki samu kashi uku ma sun yi nasara.
To mai sauraro, anan za mu ja labulan shirin ciwon ya mace a yau, sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya ara mana rai. Godiya ta musamman ga dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.
A gaida Aisha Mu'azu, yanzu lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridin Kamaru.
Za fara shirin namu na wannan makon ne da jaridar The Guardian Post ta kasar Kamaru. An rawaito mana cewa ya cancanta shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Paul Biya mai shekaru 90 a duniya, wanda kuma ya kwashe sama da shekaru 40 a kan gadon mulkin kasar Jamhuriyar Kamaru, ya canza jagororin da suke jan akalan gwamnatin kasar. Sai kuma jaridar Cameroon Tribune an da ita kuma ta ce a halin yanzu dai gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta fara wani hoɓɓasa na yi wa hanyoyin ƙasar ta Kamaru kwaskwarima domin masu wuraruro su ma su samu sauƙin gudanar da wuraruronsu a faɗin ƙasar, sannan kuma da manoma da 'yan kasuwa da su ma su yi ƙoƙari na ganin cewar suna fito da kayayyakinsu daga karkara saboda su cimma burinsu na tabbatar da harkokinsu ga manyan jihohin ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Econews an da ita kuma ta ce ministan ayyuka na kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Dunesi ya kai ziyarar gani da idanunsa jihohi guda biyu na kasar Kamaru, jihar Zakiya da kuma jihar Adamawa, domin ganin yadda kamfanonin da suka kwashi kwangilan da ke gudanar da ayyukan manyan hanyoyi yanzu dai sun yi kokari sun kammala. Gwamnati ta ce ba ta zuba idanu tana ganin cewa ana hada da kudaden gwamnatin kasar ba. Sai kuma jaridar Husante an da ita kuma ta ayyana mana cewar ministan lafiya na kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Maluda Malashi ya gargaɗi al'ummar kasar ta Kamaru da su dage wajen ganin cewa sun kare kawunansu daga cutar da ta gudawa da amai, wanda yanzu haka take ƙoƙarin kashe al'umma a kasar ta Kamaru. Ministan ya ce za su yi ƙoƙarin ta gaya su ga cewa an gudanar da allurar rigakafi na gama gari a kasar Kamaru baki ɗaya. Za mu kammala shirin da nuna mana wannan makon ne da jaridar Mesaje an da ita kuma ta ce kamfanin da ke kula da noman kayayyakin marmari a kasar Jamhuriyar Kamaru sun ce za su ƙara ƙarfi ga makudan kuɗaɗe wajen ganin cewa sun farfaɗo da noman kayayyakin marmari a kasar ta Kamaru baki ɗaya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
An gaya da Muhammad Awal Garba. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Yanzu haka Rasha tana da iko da kusan kashi 80 cikin 100 na birnin Sabiodonetsk mai masana'antu na gabashin Ukraine, kuma ta lalata dukkan gadoji uku na fita daga birnin, a cewar gwamnan yankin Luhansk Sahi Haide a jiya Talata. Yayin da Rasha ta lalata gadojin, Haide ya yadda cewa gagarumin aikin kwashe fararen hula daga Sabiodonetsk yanzu ba abu bane mai yiwuwa, saboda hare-haren da Rasha ke kaiwa babu ƙaƙƙautawa. Birtaniya ta soke tashin jirginta na farko ɗauke da 'yan gudun hijira zuwa ƙasar Rwanda bayan hukuncin wata kotun kare haƙƙin bil'adama ta Turai, wadda ta yanke hukuncin cewa akwai hatsarin samun lahanin da ba za a iya gyarawa ba ga masu neman mafakar da abin ya shafa. Da yammacin jiya Talata ne dai aka tsara jirgin zai tashi, sai dai lauyoyin da ke tsaya masu neman mafakar sun shigar da ƙararraki ga dukkan masu neman mafakan da ke cikin jerin sunayen gwamnati don neman hana korarsu ɗaya bayan ɗaya. Ma'aikatar tsaron Jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar rasa wasu jami'an tsaron ƙasar, sannan wasu kuma suka samu rauni a yayin ɗauki ba daɗin da ya haɗa su da 'yan ta'adda a ƙauyen Waru na jihar Talaveri a jiya Talata. To sai dai dakarun Nijar sun hallaka gwamman 'yan ta'adda tare da jikka da dama. Wakilin Musulun Muna Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
A sanarwar da aka aike wa manema labarai mai ɗauke da sa hannun ministan tsaron Nijar Alkasim Indatu, ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce wasu 'yan bindiga da ke kan gwamman babura da motoci sun yi arangama da jami'an tsaron jandarman ƙauyen Warau a wajejen karfe 5:30 na Asubar Talata, lokacin da suke sintiri domin tabbatar da tsaro a ƙauyukan yankin.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da Arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.